To zamu tashi darasi na 10 yau 27 ga watan safar shi ma dai har yau muke ciki na'am wa qad dhahaba qaumun ko na'am وقد ذهب قوم الى ان التسميه من فروض الوضوء وقد ذهب قوم ودن الى ان التسميه چوا يم بسم الله من فروض الوضوء ترى daga cikin farillan alwala da kuma sai kafa hujja ga wannan da hadisi wanda yake marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la wudu aliman lam yusammi la babu alwala ga wanda bai ce bismillah ba bai ambaci sunan Allah ba wannan hadisi bai inganta ba inda ahlin naqli a wajen malaman hadisi amma wannan hadisin an tambayi Bukhari yace laysa fi hadha albab hadithun ahsanu indi min hadith Rabah ibn Abd al-Rahman shine hadisin da Abu Dawud da Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito la salata liman la wudu'a la wala wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi wannan hadisin Bukhari yace laysa fi hadha albab hadithun ahsana indi min hadha kama wannan hayar yana nufin cewa hadisi ne hasan inda a cikin dukkan hadisan ba wanda yake ahsan wa sahahu al-hakim wa ad-diya wa huwa hadithun hasan a wajen al-ghumari imam ahmad yace innahu aqwa shay'un fil aqwa shay'in fil bab akwai wanda gaskiya shi al-ghumari ya inganta hadith din me yake hukuncin shaykh al-albani akan wannan hadisin akwai wanda yake yi na kyoto sai shaykh al-albani ya fa inganta shi في صحيح ابن ماجه نعم نعم وقال قوم ان هنا نفي امام مذهب امام احمد ني امام احمد يا wannan kaulin sa kenan نعم waɗansu sun ɗauki sun yi ma hadisin tawili suka ce abinda ake nufi da yadhkur ismallah ya ambaci sunan Allah ko kuma lam yusammi la an ma'anarsa an niyya to kun ga nan an ce la wudu'a wannan nafi ne ko to kuma wannan nafiyin yana tafiya ne zuwa ga haƙiƙa har sai dalili ya zo ya zuwa ga cewar ba haƙiƙa yake tafiya gare shi ba saboda haka ake amfani da shi wajen nuni akan farlanci na'am waɗansu ma suka ɗauki wannan hadisin akan cewa mandubi ne fi ma ahsib a cikin zatona wanda yake shine ra'ayin jumhur kan cewa sun ce wannan tasmiya a wajen alwala yana daga cikin mandubat na alwala kamar yadda ya tafi ma akan haka to suka yi tawilin hadisin da wannan ma'ana wannan su ne manya-manyan su ne mashhuran mas'aloli wanda a wannan babi suke tafiya a magudanar al-usul su ne ka'idodi a babin alwala waɗannan su ne uyunul masail wato su ne a asalin mas'aloli da ake gina a al'amuran hukunce-hukunce na alwala a kansu to amma da yake kun san wannan abin da yana koma ya zuwa ga nazar ne kowa da irin yanda yake gani wani in ya tashi kuma sai ya ga dama wannan shine mushkilan masu falsafa mai falsafa zai kawo maka shi nasa tunanin ne wani in ya zo ya tsara nasa kuma sai ya ga zabanin na wancan daga cikin waɗanda gaskiya suka yi a tsari mai kyau da ake yaba musu wajen a rubutun fiqhu akwai wannan Sheikh Ibn Juzay Al-Qarnati mai qawanin al-fiqhiyya qawanin al-fiqhiyya sai daga bayanai ta abin nan cewa ko da yake yawanci dan saboda babin farko ne yasa na kawo da kai daga littafin sai daga bayan nake tunanin da ma shi muka sa maimakon bidaya saboda shi ma dai alama zahibul arba'a ne to sai dai kawai babin sa na farko akan aqida yayi kuma ya bi akan aqida da zamu yi ta sabani da shi akai dan akan mazhaban mutakallimu ne ya tafi ba kan aqidan salaf ba saboda ka zamu yi ta sabani da shi akai shi yasa amma an banda haka littafi ne mai kyau da ake yaba shi akan cewa tartibin sa na masail na fiqhu wato kusan yana daga cikin tartibin da yafi kowanne kyau alqawaninul fiqhiyya alqawaninul fiqhiyya ibn juzay abu muhammad ina jin abdurrahman ibn juzay naji wani daga cikin manyan malamai yana cewa wai jazzi ne amma kuma juzay ne gaskiya haka suke aka yi shahara amma naji wani babban malami wata ran yake gyara mun yake cewa jazzi ne sai ne masa shuruni ne na san juzay ne ina ta kuma kokarin na samu dabt wanda sai na samu dabt in zan nuna masa daga cikin littafan dabt ban samu ba na'am kamar yadda muka faɗa waɗannan masail sun rataye ne imma bi sifati af'ali hadhihi at-tahara ko dai da sifofin ayyukan wannan tsarki wannan tahara shine sifofin ayyukan kamar wanke gaɓoɓi da shafa ko kuma da iyakance al-mawadi' mun ambaci iyakar fuska iyakar hannu me ma'anar mirfaq me iyakar kafa me ma'anar ka'ab da sauransu ko kuma da sanar da menene wannene sharuɗan wannan ibada da kuma rukunnanta wato me sharadi a ciki me rukuni da sauran abin da aka ambata daga abin da yake alaka da wannan babi shafa akan huffi guda biyu domin wannan yawa yana daga cikin ayyukan alwala ba a shafa ga huffi a wajen wanka sai a wajen alwala saboda haka shine zai iya biyo da fasli wanda zai yi akan wannan wanda kuma insha Allah daga nan zamu tashi yanzu shikenan mun darasi mai zuwa okay duk da haka dai har yanzu an wuce ba za mu kai ba za mu daidaita ba ko to sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah so yanzu mako mai zuwa ranar asabar za mu muka haɗu ranar asabar sai mu yi usul da bidayatul mujtahid ranar lahadi dama da ya kamata mu yi hadith shikenan sai mu yi hadith din mu so sati mai zuwa za mu yi tsakanin azhar da la'asar mu yi wannan usul sai kuma kashe gari mu yi hadith sati mai zuwa wanda yake bin sa na samaran asabar sai mu yi hadith ran lahadi sai mu fiqhu fa haka za sai mu rinka interchange bayan azhar 1:30 saboda haka masu cin abinci su ci abinci kafin sallah